idan muka dawo Nigeria ko a Nigeria a jiya ne aka kammala gasar league na Nigerian Professional Football League NPFL na shekara 2015 zuwa 2016 ga yadda wasan ta kasance sakamako wasan kungiyar kwallon kafa ta wucewa da suke garin Bauchi da Alalasa Sunshine da ke biyu da Babu Warriors kuwa ta samu nasara ne a kan Ikorodu da ɗaya da ne Babu Abia Warriors ta samu nasara a kan Trinity biyu da ɗaya yayin da Akwa United ba ta ji da zaɓi ba a hannun Rivers United da ke biyu da ɗaya Lobi Star kuwa ta lallasa nasarawa United ne da ke biyu da Babu Wanting of Fire na Lagos ta samu nasara a kan Ifeanyi Juba da Kitaye mai ban haushi. Sano Steelers ta tashi kunnen doki 1-1 da Tornadoes. Enugu Rangers kuwa ta lallasa El Kanemi ne na kasar garin Maiduguri da ci 4 da nema Plateau United sun tashi 1-1 da Heartland. Kungiyar kwallon kafa yayin kammala wasan kungiyar kwallon kafa ta Rangers ta samu nasarar lashe Nigerian Professional Football League na shekara 2016. 2015 zuwa 2016 inda take da maki 63 bayan kammala wasan. Rabon Enugu da ta samu wannan nasara cikin shekara 1984 kimanin shekara 32 inda ta samu nasarar yanzu zuwa Champions League da za a yi na Afirka. Rivers United wadda take da mataki na biyu da maki 60 inda ita ma za ta samu zuwa Champions League. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Wikituwar ta kammala ne a mataki na uku da maki 57 wanda ya ba ta nasarar zuwa Confederation. Bayan kammala wasan an bayyana sunan dan wasan gaba na Wikituwar sun Gordon Obaje a matsayin wanda ya fi kowa zuraren kwallo a wannan gasa na bana inda yake da kwallaye har 18. Kungiyoyi guda uku kuwa suka samu koma baya a wannan gasa. Sunayen kungiyoyin akwai Ikorodu United, Warriors da kuma Giwon FC. Ita kuwa Heartland FC har yanzu ba ta san makomanta ba sakamakon hatsaniya da aka yi tsakanin shugaba da kungiyar kwallon kafa ta Plateau United da aka yi a garin Jos. Bayan kammala wasan da Warriors ta yi a Bauchi tsakanin su da Sunshine inda suka samu nasara a kan Sunshine 2-2, a jiya mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Wikituwar Abdullahi mai kaba ya bayyana awarsa na ci gaba da jan ragamar kungiyar a matsayin mai horar da kungiyar. Mai kaba ya bayyana hakan ne a lokacin da suka hira da 'yan jarida bayan kammala wasan da aka yi a garin Bauchi. Sai dai ya bayyana cewa kontrakinsa zai kare a takan wasan bana ne, amma inda wannan aiki sana'ansu ne ba zai hana wata kungiya ta neme shi ba. Ya kuma ce mitin yana Wikituwar ba zai canza 'yan wasansa don fafatawa da za su yi na Confederation a bana ba. Daga ƙarshe ya nuna godiya wa Allah da ya ba su daman zuwa wannan matsayi na uku. Ya kuma gode wa gwamnatin jihar Bauchi da jagororin kungiyar kwallon kafa ta Wikituwar da 'yan wasa kuma tare da magoya baya da ilahirin jama'ar jihar Bauchi bisa goyon baya da suka bashi na samun nasarar matsayi na uku. Shi kuwa mai koyar da kungiyar kwallon kafa ta Kano Pilas Baba Ganaru ya ajiye matsayinsa na mai horarwa a jiya bayan da kungiyar kwallon kafa na Kano Pilas suka tashi 1-1 da Niger Tornadoes. Huta lafiya.